Sonsongs.com.
Это посей, это посей, это посей. Abin iyawa ne daga jikaga ne da nasu wasa ne da matso su ga yadda ake
yadda ake
yadda ake bugata ana ta rububunta in yana mana dadi su abun yana musu zabi
yana musu zabi
in yana musu zabi mu abun yana mana dadi
yana mana dadi
in yana mana dadi su abun yana musu zabi in yana musu zabi mu abun yana mana dadi mana dadi yana mana dadi
wayo
yana musu yana musu yana musu zabi yana mana yana mana yana mana dadi yana musu yana musu yana musu zabi murmushin ka kare ya tsaya suna zagin ka tokar ka kula zuciyar ka kadan ne nuna musu kai na daban ne surutin naka kadan ne kawai ido ka sa musu vibe din nasu zai mutu ba gumun ku muke ci ba kuma ba mu ce ku san mana ba ba mu ce ku ara mana ba ai na ku ne in kun samu ba za ku ba mu ba mu mun samu
mu mun samu
za mu ba ku
za mu ba ku
dan mun fi ku bajo in yana mana dadi su abun yana musu zabi in yana musu zabi mu abun yana mana dadi
yana mana dadi
in yana mana dadi su abun yana musu zabi in yana musu zabi mo abun yana mana dadi mana dadi ya mana dadi yana mana yana mana yana mana dadi
mana dadi
yana musu yana musu yana musu zabi yana mana yana mana yana mana dadi wayo da ta bace kullun kuna zagin mu kaman ku kuka biya mana bashin mu tamun mu ne basu so
basu so
dan su suke so
dan su suke so
ku zo ku gani
zo ku gani
abinda na tara
abinda na tara
ku zo ku gani
zo ku gani
salo mara ending wajo in yana mana dadi su abun yana musu zabi
yana musu zabi
in yana musu zabi mu abun yana mana dadi
yana mana dadi
in yana mana dadi su abun yana musu zabi in yana musu zabi mo abun yana mana dadi
yana mana dadi
yana mana dadi yana mana yana mana yana mana dadi
yana mana dadi
yana musu yana musu yana musu zabi
more music at house.com
yana mana yana mana dadi yana musu yana musu yana musu zabi.